aka ce ba ala ya ce gani musu program special facci alhamdulillah an yi lakwal an gina rijiya yanzu abin da ya saura gwamnati ya mu salanga aka ce sai
e masili wahanan igla wanaralla ada mekano e musna odi tafinta sasada tena maradi yetwon balin ndazal stacks de horakelnit ashaka son sonnet siglantu madaran net mi jawon net tin muzla kullun sindan ini magadsena addelin amdrenet yahya ada yinna as awadun wahanana turna tsawhalan takallata loqigen
shigaay baya gadeshi bane
ugudde cigarto wurgiya aku si ciga amma qadda qasayn nan kudbay gasto arway gasto iselanni bawanni ta di yidashi wullen idafana wullen arway ga turna tigget wullen nagde likita wan reference nagde likita wazuran billana dagartu
jihadi da abum
emijneta wazuran kullu yennan tawrhet wotta da zannet isaktat as edelonta da za wormos na shigalni twezaran
kuma kala sidan ada mai kana ne tare muka soji
na kaddai wata gada a sige soji na dai was ni gatan da biya asdu ya si yiqal amadalin fayyin yasha wada shagal wai yiqal nak tagga shagalwa alghana kwantan da biya a cikin makar na dai wada gal khair aswara hena dalan zasdan nikini wurnil al musalat wali yad gada e daga tumnayam e da zaski jikatan buga mutadaza arba tare wala war tare kullu kudba tasde
ko kana so ko ba kaso kuma sai ka jara
aina amuzar in muzila wa maradi haladu garba yatawran ismi gari inna dinita namuzila ta san kawawa din zuwuran
akan wannan babban rashi
iba wada nigra wanda ne mazdi zuwuran na dawlat ketnet ada mai kano ada ya mosa wadin ya mosa na washu ya soji daga shagalan net kullu na gamayen ta migin fuda hanatan algadatin filalla ada shagal dawlat ketnet ikaddi sun maradi addi sun niger ketnet sarad wa qalan zadan filinki da sanne yalla tun zai gas yalla tu sarfa gas bakkadan ne tunyiga yalla tigel baraka da tarikh ne tunjoya nikini wanda golaznen ajjo salogna yalla tigennishe wa daktar reta tumugni
mai Allah sa mata da imani
ada me kano yigla daktar da zanne turhetatna lisanai haralla daga yi wannan santilita barartneta tatte gitin kenanta egasa daga dimaran annasun mustafa ga atutuku